ashin maqamu inda lai boka ibrahim alal ibadat rabbi mubayyin dalila
la ilaha illa allah subhanallah la ilaha illa allah subhanallah.
shugaban halitta
Mahmudu da Hamidu
annabi matsayin ka bai kwatanta
Mahmudu da Hamidu
baki ya kadan ya furta
Mahmudu da Hamidu
barki makashin sulata
Mahmudu da Hamidu
annabi badallo ai wani caji
Mahmudu da Hamidu
wutarta dauke ata da inji
Mahmudu da
Hamidu abai tukan kanai ta farji
Bye.
الشيخ عبد القادر قوي المربي وإياس والبولاري أهل الفضلة. So kashine abin ne ma a rayuwa, shugaban gaba daya walkiya ba ci kamuwa, a cikin rana a wajen hannu ba ya rufuwa, Muhammadun Rasulullah da kai muke ganin suwa. ci asusu dan murna da nake ciki ba ta kwatance
shehu in ya si a gaishe ka masoyi na farhama da te kaula taron bude masallaci
yau sai ga barama cikin raudan shehu dan dadi nai kwalla na gode ilahu Ya Rabbal Qawi Asa'aluka Hikmata Bijaya.